Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani dauke da labarin yadda wata mata ta manta etta guda daya a babirin adire ta sau a kwanakin karshen mako bayan da suka dawo daga biki. To amma dai yanda al'amarin ya kasance ta dawo daga ko ince ta tafi biki ne da yaran akalla sun kai guda shida, wanda kuma ta dawo aka sauke ta a dore karshen waya a babirin adire ta sau, kuma kokarin tattara hada kan yaran da gudun karsu wato ainihin sakarabtu su fada titi. Aka yi zargin ya sa ta manta guda daya daga cikin yaran, wanda ita ce karama daga ciki kuma tana bacci ne a bayan babirin adai ta sau wani guri da suke cewa boot, saboda dama an shigo da ita tana bacci, don haka ta kwantar da ita a bayan babirin ta ci gaba da bacci, kuma an sauke ta garin tana kokarin hada kan wadanda aka sauke din. Ta manta ita waccan a cikin adai ta sau har sai da mai babirin ya daga ya tafi, kuma ta waiwaya tana duba sai ta ga ai babu guda daya, ita ce kuma mai baccin nan tana waiwayawa ta ga babirin adai da sauin ya daga, saboda ya riga ya samu wata fasinja. A bibiyan mu ta wannan labari mun samu damar zantawa da ɗaya daga cikin mazauna wannan guri na dore karshen waya, wanda shi ma ga nauni akan wannan al'amari. Hasalima yana ɗaya daga cikin waɗanda matar ta rinka zuwa tana ba su cigiyar waccan yarinya da kuma mai babirin adai da sauin da ta manta shi da ta manta yarinyar a ciki.
Sunana Muhammad Awwal Sani Abubakar, dore karshen waya mai ragu. Abin da ya faru wacce ce ta hau dan sahu daga kawo zuwa dore karshen waya da yaranta guda shida, shine suka sa a bayan adai da sau, da suka sa a bayan adai da sau, to shine wajen soke ragowa tana control din su da aje su gefen titi. To sai ta manta daya daya tana bati, kan ta juya ta dauko yarinyar dayar, shi mai adai da sau ya samu fasinja ai ya juya ya tafiya. Suka hau dan sau, bayan san hau dan sau suka bi bayan su a zuwa sharada, kuma su ganci ba suka dawo. To shi nan ta zo tana dan bada cigiya, Allah ya sa dai muna su dai neman taimako a gun mutane.
Ya akai hankalin ku kai ganin ta kuka tana kuka, hankalinta a tashe ko aya kuka ganta aya ta zo muku?
Lokacin da ta zo mana gaskiya nan take hawan fasinja wajen yan union din nan. To sun tura ta a mota ranar Juma'a. Ranar Juma'a to shine ta zo take gaya wa wannan din tana kuka. Da tana kuka to shine sai muka tambaye ta me yake faruwa. To shine take gaya mana ga abin da yake faruwa, tace to ai haka ka dora mu akan adaidaita sau. To a wajen bikin ma take bada cewar tana kokari ta dawo ma bikin, ma ba a gammala bikin ba, shine ta dawo take son ta dawo gida ta dora wa yaran ta gida.
To mi suraro gaba ta farko kenan da muka tattara ya zuwa yanzu, a dida dai muna ci gaba da bibiya da kuma wato ainihin taro sauran bayanan da suke cikin wannan labari, musamman ita kanta mahaifiyar waɗannan ya guda shida wadda aka yi zargin ita ce ta guda daya sakamakon yawan da yaran suka yi mata bayan sun dawo daga biki. Ta bar shi yana bacci a babirin adai da sau, tana kokarin hada kan sauran, shi kuma mai babirin adai da sauin ya samu wani fasinjan ya riga ya daga, sai da ta waiwaya kuma ta ga babu guda ɗayan. Sannan hannu guda kuma za mu yi kokari mu jiyo yaya ake ciki ya zuwa yanzu, musamman a sauran shirye-shiryenmu na gaba, domin amma ga yarinyar kuma ina aka kwana, ya za ya alalibe ta. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya bayyana a hannu guda, kuma al'umma da iyaye gaba daya a kula, musamman wajen daukan matakan da suka dace na kauracewa tarawa wato ainihin mutum daya yara, musamman masu kananin shekaru da yawa, ai doguwar tafiya saboda gudun wani abu mai kama da irin wannan. Duba da a iya cewa ita a yanzu yawan yaran na ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalinta, kuma ya sa ta shiga rudanin da har ta manta waccan guda daya a babirin adai da sau. Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani.